الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت على الله تبارك وتعالى لدكم من جنيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 24 ga watan al-Muharram shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 10 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sunnatul Usul ila Mabahithi Ilmi al-Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'i Rasul na Sheikhul Imam Ahmad ibn Ali na Sheikhul Imam Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata kamar ni kake nufi a jiri to ai abu ne sananne zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki kuma ya sunnanta mana a ƙarshen kowace sallah ta farilla ko mu ce bayan kowace sallah ta farilla abu ne sananne ga abubuwan da yake yi na azkar da bayan daya kamar yanda ya tabbata a sunna idan ya salamce daga sallah Aisha Allah ya kara mata yadda tace farkon abin da yake fada shine astaghfirullah 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 Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram sai ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا هو لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سننكما يكني كرنت آية الكرسي ومن يقل أدوان داكي كرنت آية الكرسي bayan sallah ta farilla ba abinda zai hana shi shiga aljanna face mutuwa sannan yakan yi tasbihi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 33 nadarin ya cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir haka a wata riwaya yakan karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad wadannan azkar sun zo ne a jere ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi dai bayan daya na'am
alam inda yayi azkar ta dace a sallar nafila
sallar ta nafila ba sunnan ta mana bayan azkar a bayan ta sallah ta nafila din kai zaka iya daga hannuwanka kai addu'a ka rubuta bukatunka na duniya da lafiya su wadannan azkar bayan sallah ta farilla ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana ba sallah ta nafila ba Na'am.
Ba a yi da sallah asuba ne bari maza na so su yi da sallah na so su yi da sallah na so su yi da sallah na so su yi da
kamar a matsayin menene zai yi ta a matsayin salatu duha suna filfili ba su da iyaka a tsawon dare da yini in dai ba lokacin da yin nafila marar digi ya haramta to duk lokacin da kake da dama ka yi nafila ba a hana ba misali ka yi salatu duha zuwa jimawa kuma kana da damar yin nafila to ba a hana ka ba kai allo zuwa jimawa in kana da damar yi allo kai Na'am. Baya halatta ka sayar abinda ba mallakar ka ba abinda ba ka da shi. Misali wai mutum ne yake da bukatar kaya abunka ya saba saya yanzu babu kaya kana iya amsar kudin ka ce masa in hajima za ka kawo masa. Baya halatta ka sayar da abin da baka da shi kamar yadda yace wala tabi'i ma laysa indak ay ma la tamlik manzo Allah yace kar ka sayar da abin da baka da mallakar shi dan haka iya abin da zaka yi kana iya amsar kudin bare in ajiye ma kudin zuwa jimawa in an samu sai ka zo in sayar maka amma ba ka kashe ciniki da shi ba sai an kashe ciniki ka karbi kudi sannan ka je ka nemo kaya wannan kwata-kwata baya halatta idan kai haka ka sayar da abin da baka da mallakar shi yanzu kaddara kun kashe ciniki ka karbi kudi kuma zuwa jimawa ka je kayan nan baka samu ba idan ka dawo me zaka ce masa ko kuma ka tarar da kayan nan sun kara kudi idan ka dawo cha zaka yi masa kudi ya karu idan haka baya halatta ka karbi kudin mutum a matsayin ka sayar masa da kaya kuma alhali baka mallaki kayan wannan baya halatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama bayani akan wato mun gama bayani na fasalin da ke bayani game da cewa yana daga shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana hada bautarsa da wani shine aikin wanda ke neman albarka da wata itaciya daga cikin itace ko dutse ko wani bagire ko kabari ko abin da ya kama da haka da mutum zai mai da wannan bagire a matsayin idi ne yana kai kawo da bayani game da cewa ita ziyara ta makabarta ta kasu zuwa kashi uku akwai ziyara ta sunna shine kashi na farko sannan akwai ziyara ta bid'a sannan akwai ziyara kuma wanda take ta shirka wanda a takaice bayani duk ya gabata a kansu yau za mu tashi fasali na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslu fi bayani ma waqa'a fihi al-ammatu al-yawm mimma yaf'alunahu inda al-qubur wa ma yartakibunahu min ash-shirki as-sarihi wal-ghuluwi al-mufridi fil amwat ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتلى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كم حضر المختار عن ذا ولا عن فائله كما روى أهل السنن بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر وحذر الأمة عن إبرائه فغرهم إبليس باستجرائه وحذر الأمة عن إبرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار نسي ما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في صوفها النحائر في لغون التسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في بخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فليت شيري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد القول والإنعام إليك نشكو مهنة الإسلام. مالم الله يجيك أنسى كبدا فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم wato wannan fasli ne wanda ke bayani game da abinda wato gama garin jama'a suka auku a cikin sa a yau. Me yake nihi da al'amma? Yana nihi da wato gama garin jama'a waɗanda suka jahilci tauhidi, irin abinda suka fada a cikin sa a yau, wato irin na kuzazzabe na hallaka. Shine yace mimma yaf'alunahu indal qubur, wato daga cikin abubuwan da suke aikatawa wato a gindin kabura. Wama yartakibunahu, da abubuwan da suke aikatawa min ash-shirki sarihi, wato na shirka wanda take tsantsa. Wal guluwil mufridi fil amwal, wato da azarfafi da shishigi da wuce gona da iri game da matattu. Shine iya abinda fasalin ya kunsa, kenan abinda mafi yawan ko kuma mu ce abinda gama garin jama'a jahilai wato suka fada a cikin sa a yau, na irin abubuwan da suke aikatawa a gindin kabura, da irin abubuwan da suke aikatawa na tsantsar shirka da shishigi wanda yake ya wuce iyaka game da matacci. Shine anan malam ke faɗa mana, yake cewa wa man adala qabri sirajan aw qada, malam Allah ya ji kansa ke cewa wa man adala qabri sirajan aw qada, wato duk wanda ya kunna fitila ala qabri, wato akan wani kabari. A wi mutana ala barihi masjida, ko kuma ya gina masallaci ala barihi, wato akan kabari. Malam yace fa innahu, ya san da cewa lalle shi mujaddidun jiharan, wato a bayyane yana mai sabanta li sunanil yahudi wan nasara, wato hanyoyin yahudawa da yan mushrik. Duk mutumin da ya zo kan kabari wato ya kunna fitila, ko kuma ya gina masallaci a kan kabari, malam ya ce tabbas ya san da cewa yana mai sabanta wato hanyar yahudu da yan mushrik. Lafazin abdari an ciro shi ne daga abdar, idan aka ce abdar wato shi ne ashak, ma'ana tsaga da ake a cikin ƙasa, don haka kabari ake kira shi bari. Jam'unsa shi ne adriha. To shi ne a nan malam ya ce tabbas ya san da cewa fa innahu mujaddidun jihara, lalle a bayyane yana mai sujaddada li sunanil yahudi wan nasara, ma'ana hanyar yahudawa da yan mushrik. Wannan kwa wato cikar gaskiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya bada labari a cikin hadisi ingantacce, hadisin na cikin sahihai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu jibra qabil la dakhaltum qulna ya rasul allah al yahud wal nasara qala faman zan allah yake cewa lalle ne ku san da cewa wato za ku bibi hanyar waɗanda ke gabaninku shibran bi shibri manzon Allah ya ce dani da dani ma'ana da'in dani dai suka yi manzon Allah ya ce kuma za ku yi dani wazira'an bi zira'i wato kamu da kamu duk abin da suka yi manzon Allah ya ce za ku biyo bayan su sai ku yi amma fa ba yana nihi gaba ɗayan al'ummarsa cewa za ta bi yahudawa da ƴan mushin sau da kafa a daga cikin al'ummarsa za a samu waɗanda za su zamantu warin takalmi ne na yahudawa da ƴan mushin kaga ai takalmi idan ka ɗauki warinsa ɗaya ba su da bambanci wani bai ɗara wani kamar yadda a hausawa ake a hausa ake faɗa warin masaki wanda asali diwa ne idan aka tsaga shi tsakiya za ka ga wannan ɓangaren masaki ne wannan ɓangaren idan aka haɗa su ba wanda ya fi wani to haka daga cikin al'ummarsa za a samu waɗanda za su ringa bibiyar yahudawa da ƴan mushaf wato sau da ƙafa shine yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum lalle ne wato daga cikin ku za a samu waɗanda za su bi wato hanyar wanda ke gabanin su manzon Allah yace shibran bi shibri wato dani da dani wa zira'in bi zira'in manzon Allah yace kamu da kamu ana duk abin da suka yi sai an samu daga cikin wannan al'umma wato ya bi sahun su manzon Allah sai yace hatta law sanaku jubra babbin la salaktuhu ko kuma hatta law dakhalu jubra babbin la dakhaltuhu manzo Allah yace inda a ce za su shiga ramin jamu manzo Allah yace a cikin wannan al'umma sai an samu wanda shi ma ya kutsa kai ya shiga ramin jamu yana da wuyar shiga an gane ko to koda a ce daga cikin su an samu wanda ya shiga ramin jamu daga cikin yahuda da ƴan mushin manzo Allah yace a cikin wannan al'umma ta sai an samu wanda ya shiga wannan yana nuna tsantsar koyi da za a samu wasu daga cikin wannan al'umma ta shi wato waɗanda za su ringa tsantsar koyi da yahudawa da ƴan mushin duk abin da suka yi sai su yi kullana ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah al yahudu wan nasara wato yahudawa da ƴan mushin ko kuma ka ce al yahuda wan nasara shin kana nihin yahudawa da ƴan mushin qala faman manzo Allah ya ce to in har ba su ba to wa nake nufi in har ba yahuda da ƴan mushin wa nake nufi ma'ana ina nihin cewa lalle ne za ku bi hanyoyin wanda ke gabanin ku dani da dani kamu da kamu a cikin su inda an samu wanda ya kutsa kai ya shiga ramin da moto a cikin ku sai an samu wanda ya aikata haka to shine anan kaga kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari shine anan malam yace wa man ala al-qabri yace duk wanda auqada ya kunna sirajan futila ala al-qabri akan kabari abu na farko kenan a wi mutana ko kuma ya gina masjidan masallaci ala barihi akan kabari yana daga ma'anar gina masallaci akan kabari shine kawo kabari abin ne a cikin masallaci an gane ko sawa'an masallacin ya riga yi kabarin ko kuma kabarin ya riga yi masallaci wannan duka ba bambanci da kasancewar bayan kabari ne aka zo aka gina masallaci akan kabarin ko kuma masallaci ne aka kawo kabari aka binne a cikin masallacin to wannan duka hukuncinsa daya babu bambanci shine yace a wi mutana ko ya gina masjidan masallaci ala barihi akan kabari malai yace fa innahu lalle shi mutumin da ya aikata haka ya san da cewa mujaddidun jihara a bayyane yana mai sabanta li sunani yahudi wan nasara ma'ana hanyar yahudawa da ƴan mushin game da yanda suka mai da kaburra na annabawansu da salihan bayansu wato masallatai suka dukuba akan waɗannan kaburra tsawon dare da yini suna bauta musu shine a nan ma da sai ke cewa wato shine sai yace kam hadzara al-muftar yace ya wuce a lissafa su da yawa yace hadzara al-muftar wato abun zabi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar an za game da irin wannan aiki kunna fitila akan kabari ko kuma gina masallaci akan kabari wala ana fa'ilahu manzon Allah kuma ya tsine ma duk wanda yayi haka kama rawa ahlus sunan kamar yanda ma'abuta littattafai na sunna sune kenan as-sunanul arba'a an gane ku wato as-sunanul arba'a shine kenan su wannan sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da sunan Nasa'i da sunan Ibn Majah shine yace kama rawa ahlus sunan wato kamar yanda ma'abuta littattafai na sunna wato suka rawaito sai yace bal kadina ha yace sanidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas yayi hani an irtifa'il qabri wato game da daukaka kabari a daga shi a tina kasa yayi tsawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da haka wa an yuzada fihi kuma yayi hani a kara ma kabari kasa a tina masa kasa fauka shirri wato kasar ta wuce dani daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani idan an tona kabari an sa mamaci an binne to kasar manzon Allah yayi hani a daga ta ta wuce dani daya idan aka ce dani shine haka yace wa kullu kabri yace dukkan wani kabari mushrifin wanda ya daukaka ya kire sauran kaburra faqad amara tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni bi an yusawwa hakaza wato a daidaita wannan kabari da kasa ko kuma a daidaita shi da sauran kaburra haka za sahal khabar malam yace haka kamar yanda na faɗa wato hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilai waɗanda suke hani game da waɗannan al'amurra guda biyu ko mu ce guda uku da sauransu wato sun wuce a lissafa wato shine kenan binne mamaci a cikin binne wato masa wannan mamaci a cikin masallaci ma'ana sanya kabari a cikin masallaci ko kuma a zo a gina masallaci akan kabari hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na daga cikinsu hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim hadisin Aisha Allah ya karrama ta yadda take faɗa cewa lalle Ummu Salama Allah ya yadda da ita kamar yanda yake cikin wata riwaya ita da Ummu Habiba gaba ɗayansu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ummu Salama da Ummu Habiba kuma suna daga cikin matan da suka yi hijira ta farko zuwa kasar Habasha to su ne suka dawo suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata cuci da suka gani a kasar Habasha wannan cuci ana kiranta Maria an gane ko sunan cucin Maria suka bashi labarin irin yanda aka kawatar da wannan cuci da yanda wato aka kafe ta da hutuna ko ina hutuna ne a cikin ta irin hutunan da aka kafa a ciki da waje suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wannan cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce da su ulaika qaum yace waɗannan wato wasu mata ne wasu jama'a ne ulaika qaum waɗannan wasu jama'a ne idza ma tafihimul abdu salih ko kuma idza ma tafihimul rajulus salih manzon Allah yace idan mutumin kwarai a cikin su Allah ya masa rasuwa banau ala kabrihi masjidan wato sai su gina masallaci akan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka suwar wato sai su sawwara hutunan shi wannan salihin bawa ko kuma sai su sawwara wasu hutuna na salihan bayinsu su kawo su kimsa akan a cikin wannan masallatai sai ya ce ulaika shirarul khalqi inna Allah waɗannan su ne lalatattun halitta kaskantattu a wajen Allah subhanahu wata'ala, ma'ana babu halitta da tafi su kaskanci a wajen Allah. Kaga anan tsawatarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana game da gina masallaci akan kabari. Shine yace ulaika qaumul, waɗannan wato masu gina masallaci akan kabari su yi hotuna su kimsa a cikin waɗannan masallatai nasu. Manzon Allah yace wasu jama'a ne wanda idan mutumin ƙwarai ya mutu daga cikin su sai su gina masallaci akan kabarin sa, su yi hotunan sa ko su yi hotunan ma'ana salihan bayansu sai su kawo su kimsa a cikin waɗannan masallatai nasu. Sai ce ulaika shirarul khalqi indallahi, waɗannan su ne lalatattun halitta kaskantattu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma hadisi na cikin wato sahihain, riwaya ta Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara masa yadda, da Aisha Allah ya yadda da ita, suke faɗa cewa lokacin da rashin lafiya ta mutuwa ta sauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin magani, manzon Allah ya haɗu sai ya janyo bargonsa sai ya yafa a fuskarsa. Fa idza tamma bihi, idan ya yi jibi ka shafa ha manzon Allah an wajihi, manzon Allah sai ya yaye wato wannan mayafi, manzon Allah sai ya janye wannan mayafi. Yana cikin wannan yanayi sai yake faɗa, yake cewa la'anatullahi alal yahudi wan nasara, la'antar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan musha, idan ka ɗauke shi akan jumla khabariya, ko kuma la'anatullahi alal yahudi wan nasara addu'a ce yake, ma'ana la'antar Allah tsinuwa ta Ubangiji ta tabbata akan yahudawa da yan musha, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, domin sun mai da kaburran annabawansu masallatai. Manzon Allah yake la'antar su, yake kuma la'antar su a cikin irin wannan yanayi. Ga yana cikin yanayi wanda yake na rashin lafiya, rashin lafiya ta mutuwa. Idan ya yayi wannan mayafi sai ya maimaita wannan kalima la'anatullahi alal yahudi wan nasara, tsinuwa ta Ubangiji ta tabbata akan yahudawa da yan mushrik, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, manzon Allah ya ce domin sun mai da kaburran annabawansu masallatai. Aisha da Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda suka ce yuhadhiru ma sanau, manzon Allah yana tsawatar da al'ummarsa game da abin da su Yahuda da ƴan mushrik suka aikata, ma'ana al'ummarsa kada su sake su biyo bayansu akan wannan aiki. Kaga wannan shi ma nasi ne a bayyane wanda yake tabbatar da haramcin gina kabari, gina masallaci akan kabari. Haka a wata riwaya na cikin sahihai, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, manzon Allah ya ce Allah ya tsine ma yahudawa da ƴan mushrik domin sun mai da kaburran annabawansu masallatai. Allah ya tsine ma ƴan wannan yahudawa da ƴan mushrik, manzon Allah ya ce domin sun mai da kaburran wato annabawansu masallatai. Kaga wannan la'anta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu kai tsaye, wanda shi ma wannan yana nuna haramcin gina masallaci akan kabari, laifi ne babba daga cikin manyan laifuka. Wato haka hadisi na cikin wato as-sunanul arba'a, an gane ko, banda Ibn Majah, ma'ana al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Nasa'i sun rawaito wannan hadisi daga Abu Marfad al-Ganawi, Allah ya kara masa yadda da dangane ingantacce, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tusallu ila al-qubur, manzon Allah yace kada ku sanya kabari gaba ku yi sallah, wala tajlisu alaiha, kuma kar ku hau kabari ku zauna. Kaga wannan yana nuna kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah. Kaga wannan me yake nuna kenan? Haramcin binne kabari a cikin masallaci, ko kuma a zo a gina wato masallaci akan kabari. Shine yace la tusallu ila al-qubur, kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah. Yace kuma wala tajlisu alaiha, kuma kar ku zauna akan kabari. Haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda Allah ya kara musu yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada ij'alu yake cewa ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Kamar yadda hadisi yana cikin sahihai. Manzon Allah yace ku sanya daga cikin sallolinku a cikin gidajenku sune salloli na nafila. Manzon Allah yace ku yi su a gida. Wala tattakhizuha qubura, kar ku mai da gidajenku kaburra, kar ku mai da su zaman to kaburra. Kaga wannan mafhumul mukhalafa me yake nuni? Yana nuna cewa makabarta ba wurin sallah bace, tunda cewa ij'alu min salatikum fi buyutikum, ku sanya daga cikin sallolinku a cikin gidajenku, ma'ana su ne salloli na nafila, ku dinga yin su a gida. Sai ya ce wala tattakhizuha qubura, kar ku mai da gidaddajin ku su zaman to makabarta, domin makabarta ba wurin sallah bane. Wannan yana nuna haramcin yin sallah a makabarta. Haka Jundub ibn Abdullah al-Bajali, Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya karbi rayuwarsa da kwana biyar. Manzon Allah yana faɗa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidhu alqubura masajida inni anhaakum an dhalik. Manzon Allah yake cewa lalle waɗanda ke gabaninku wato sun kasance suna maida kaburin annabawansu da salihan bayansu masallatai, ma'ana kabarin annabawansu da salihan bayansu sai su zo su gina masallaci akan kabar. Manzon Allah yace ala ku saurara, wala tattakhidhu alqubura masajida, kar ku maida kaburra su zamanto masallatai. Manzon Allah yace inni anhaakum an dhalik, yace lalle ni ina haninku game da haka. Hani ne a bayyane, manzon Allah yace inni anhaakum an dhalik, yace ni ina haninku game da maida kaburra wato masallatai. Wannan hadisi yana cikin sahihu Muslim. A takaice waɗannan hadisai da muka ambata gaba ɗayansu suna tabbatar mana da haramcin gina masallaci akan kabari ko kuma binne kabari wato a cikin masallaci, wanda aiki ne na Yahudawa da ƴan Musha. Kuma a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana idan kana neman kaskantattu, wulakantattu wanda suka fi kowa lalacewa, wanda ba su da kima daidai da musu kada zarra a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, su ne jama'ar da suke gina masallaci akan kabari ko su kawo kabari su binne a cikin masallaci, su suka fi kowa kaskanci. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda ya rawaito, manzon Allah ke faɗa inna min shirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya, sai ce wallazina yattakhizuna al-qubura masajid. Manzon Allah ya ce lalle waɗanda suka fi kowa kaskanci da wulakanta da lalacewa a wajen Allah su ne jama'ar da alkiyama za ta tabbata a kansu suna raye, wanda suna raye mala'ikan da Allah ya umarce shi da busa kabu zai busa kabu. Jama'ar da suke raye a doren ƙasa wanda alkiyama take za ta tabbata a kansu, manzon Allah ya ce su ne suka fi kowa kaskanci. Na biyunsu manzon Allah sai ya ce wallazina yattakhizuna al-qubura masajida, da wanda suke mai da kaburra masallatai, manzon Allah ya ce su suka fi kowa kaskanci da lalacewa a wajen Allah subhanahu wata'ala. Wannan hadisi yana cikin Musnad na al-Imam Ahmad, hadisi ne ingantacce. To dan haka kenan abinda muke so mu sani, gina masallaci akan kabari ko kawo kabari abin ne a cikin masallaci aiki ne na Yahudawa da ƴan Musha, kuma duk wanda ya haka Allah ya la'ance shi. Shin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da mu, shin a cikin al'umma ta musulmi a yau babu waɗanda suka bi wannan sahu na Yahudu? Akwai su, sun wuce a lissafa, sun wuce a lissafa. Wanda irin wannan ƙubbobi da suke ginawa, zuwa fa ake a shiga cikin wannan ƙubba ko mutum wai ya sanya kabarin gaba ya yi nafila wai ya roƙi bukatarsa. Shi kuma in aka ce masjid wai ba sai wanda aka gina ba ma tuba duk wanda ya zo gindin kabari ko da ba a gina masallaci ba ya sanya wannan kabari ya gaba ya yi sallah to ya maida wannan wurin masallaci ne an gane ku wanda zai zo gindin kabari ya sanya kabari gaba ya yi sallah to wannan ya maida wannan wurin masallaci ne la'antar Allah ta tabbata a kai shi haka waɗanda za su zo su gina masallaci a kan kabarin haka waɗanda za su zo wato su sanya kabari a cikin masallaci su bi karkaje nesa sallar idi a nan arewa a wani ga ina ake yin ta ko mu fito fili mu faɗa agadas a makabarta suke sallar idi a makabarta ake sallar idi to dan haka kasancewar wannan aiki ne na yahudawa da ƴan mushrik kuma duk wanda ya haka la'antar Allah ta tabbata a kansa kuma in shekara dubu kai kana sallah a cikin masallacin da ke akwai kabari kuma ka san da cewa akwai kabari to gaba ɗaya baka da wannan sallah saboda ba wurin sallah bane an gane ku ba wurin sallah bane wato daman al'adar wanda yake sanya cika ransa ba babbaka sai ya diba wani dalili sai ya raba da shi wanda alhali dalilin da suka raba da shi ba su da dalilin da ke tabbatar da halaccin haka can cikin suratul kahf ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani game da ashabul kahf lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsu mai jama'arsu suka faɗa qalu bunu alaihim bunyana suka ce ku gina wato gini akan kabirin nasu ma'ana a gina a maida masallaci an gane ko qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida wadanda suka yi rinjaye akan lamarin ashabul kahf suka ce za mu maida wato kabirin wato za mu maida su masallatai ne wurinmu ne na ibada labari ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake badawa a nan babu wajhu dilala wadda take tabbatar da fuska ta kafa hujja akan cewa yana halatta kabari a maida shi masallaci fada suka yi suka ce za mu maida wurin masallaci Allah yake hakaito mana abinda waɗanda suka yi rinjaye akan lamarinsu amma ba yana mana bayani bane akan halaccin haka kuma ga manzon shi wanda shi ya zo da alkur'anin gaba ɗaya kuma shi ya fi kowa sanin abinda ita wannan sura ta kunsa da alkur'anin gabaki ɗayansa shi ya faɗa ya ce qatalallahu alyahuda wan nasara Allah ya tsine ma yahudawa da ƴan mushrik domin sun maida kabirin annabawansu masallatai kuma haka hadisin wancan na jundub ya ce kafin Allah ya karɓi rayuwarsa da kwana biyar na ji manzon Allah yana faɗa dan kar wani ma ya zo ya ce maka to ayan shafe shi kafin rasuwar shi da kwana biyar kuma hadisin Aisha da Abdullahi dan Abbas yana cikin ciwon mutuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufe kansa da mayafi da sai manzo Allah ya yi sai ya ce da alatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida dan haka wannan al'amura ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lalle ne za ku bi hanyar yahudawa da ƴan mushan dani da dani kamu da kamu inda a cikin su za a samu wanda zai kutsa kai ya shiga ramin damo manzo Allah ya ce a cikin wannan al'umma sai an samu wanda zai iya haka to dan haka kamar yanda yahudawa da ƴan mushan suke maida kabirin annabawansu da salihan bayansu masallatai to haka wasu da suke danganta kansu zuwa ga al'umma ta musulmi a yau aikin su kenan wanda suka sa gaba aikin su wanda suka sa gaba wanda in ka je in wani akwai wani malami wanda yayi bincike akan wannan kabirin masallatai da ke akwai kabirin a cikin su a cikin al'umma ta musulmi sai da ya lissafa kabarin wannan masallatai sun fi dubu da wani abu a cikin wannan kasashe a cikin yanki ne ma na Larabawa banda sauran kasashen mu anan to kaga abubuwa ne waɗanda suke ba a nesa ba a nan ma kusa akwai su kuma mun yi bayanin cewa ba ma sai an gina ba duk wanda zai zo gindin kabari ya sanya kabari gaba ya yi sallah to ya mai da wurin masallaci ne wannan la'anta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata a kan shi sannan abu na biyu wato shine kenan kunna fitila wato akan kabari ma'ana a zo kabari a kunna fitila a kansa wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta makabarta ba a sanya mata fitila kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake la'anta wato game da kunna fitila a makabarta kamar yadda yake cewa la'anan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yana cewa la'anallahu la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za'iratil quburi wal muttakizina alaiha al masajida wasuruj duk da cewa wannan riwaya ce wadda take dhaifa na cewa la'anallahu za'iratil qubur iya abin da ya inganta la'anallahu zawaratil qubur to illa kasancewar ita wannan gaba ita ta inganta na cewa wal muttakhizina alaiha almasajida da masu maida wato makabarta masallatai wasuruj da waɗanda suke sanya fitila a makabarta wannan gaba ɗaya ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi la'anta akan haka dan haka ko da jana'iza ta kama a cikin dare sai dai a je da fitilar amma haka a kunna fitila a cikin makabarta tana ci wannan kwata-kwata baya halatta idan an buƙaci yin jana'iza ta dare to ba laifi akan iya zuwa da fitilu ko ma in akwai wato fitila ta lantarki a makabartar kenan sai a jona a je a yi jana'iza ana gama jana'iza sannan a kashi amma na a zo kabari ko makabarta a sanya mata fitilu wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta to irin waɗanda suka bi wannan sunna ta yahudi ko mu ce suke jaddada wannan hanya ta yahudi za ka ga kaburran ko mu ce kaburran waɗanda suke da'awar walitaka cewa waliyai ne za ka ga an zo an gina ƙubba a kan kabarin an gina wani ɗan ɗaki wannan ɗaki an masa karu an masa duk wata kwalliya da tiraci wani ɗan uwa yana faɗa mun a nan yamma wani kabari a Dusu ƙauyen Dusu har AC aka samu shi cikin kabari har da AC a cikin kabari to waɗannan duka al'amura ne waɗanda suke na rayar da sunna ta Yahudi gina wannan ƙubba akan masallatai amma gina wannan ƙubba akan kabura kuma nan ma in ka je ga da sai akwai wannan ƙubba wanda ake kiranta albamba a cikin makabartar su wani daki fari da ka je zaka da kayo shi to wannan duka dama aiki ne na Yahudawa da ƴan mushar zawwa a gina wani dan daki ƙubba akan kabari za mu iske me ya kamata a yi in har an samu dama akan waɗannan al'amura hadisi ya inganta a cikin sahihu muslim riwaya ta jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa naha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yujassasa al-qabr wa an yuqada alaihi wa an yubna alaihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani game da shafi kabari da suminti labazin an yujassas an ciro shi ne daga al-jis idan aka ce al-jis wato shine suminti manzo Allah ya yi hanin a shafi kabari da suminti wa an yi ku'ada alaihi kuma ya yi hanin a hau kabari a zauna wa an yi guna alaihi kuma ya yi hanin a gina kabari yana daga cikin ma'anar gina kabari a sanya wasu tuballa a kewaye shi a dagogin ko da ba ba zai daga ba wannan haramu ne yana daga cikin ma'anar gina kabari ƙubba da suke gidawa ɗan ɗaki da ake a kan kabari kuma nan ma in kai gabas ka kama hanyar difa za ka gani a bakin kwalta in ka wuce wani ƙauye ga kabari an gina ɗaki a kan shi to waɗannan duka aiki ne na Yahudawa da ƴan mushan masu rayin sunna ta Yahuda da ƴan mushan su ne suke haka kaga hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nafazin al-imamu Tirmidhi sai ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tujassasa al-qubur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin a shafe kaburra da siminti wa ayyu kutaba alaiha kuma yayi hanin wato ayi rubutu akan kabarin yana daga cikin ma'anar rubutu akan kabari shine da ake kawo allunan nan a rubuta kabarin wane ne dan wane ya mutu a rana kaza wata na kaza shekara ta kaza yana da shekara kaza haka zaka ga waɗannan alluna a cikin makabarta shine yace wa ayyu kutaba alaiha manzon Allah yayi hani a rubutu akan kabarin kamar wannan plaque da ake yi sai yace wa ayyu guna alaiha haka yayi hani a gina kabari a sanya wasu burgi ko wasu duwatsu a gino ko kuma a gina daki akan kabar sai yace wa an tuqa manzon Allah kuma yayi hanin ataka kabar wannan lafazin da ke cikin sunan tirmidhi to yau idan ka je makabartan mu zaka ga kaburran da suke shahida sunanci sun wuce a lissafa wasu kaburran har karu zaka ga an musu wannan duka ya ci karo da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani kabarin ba ya jima ya yi shekara da shekaru wanda yake cikin kabarin ma ya rududduke babu shi amma an zare guri an zo an shafe shi da siminti kullum ana masa kwalliya in ma an kwana biya ɗanyi wannan sai a zo a ƙara jaddada wuri wanda shi kuma kabari kamar yadda malamai suke faɗa al-Qubus ne matukar shi wanda aka binne yana nan amma in ya riga ya rududduke ya zama ƙasa to ya halatta a kawo wani a tona abu ne shi kuma ɗan adam duka ba shi ma wabe yake a cikin kabari kamar yadda an tambayi wasu masu gina makabarta kamar misali a wani bangare idan kuka binne mamata zuwa wani lokaci ne idan kuka dawo cewa galibi sun rududduke sun zama ƙasa ya ce galiban in ya yi tsawo ya ce wata shida amma akan samu wanda Allah yake masa karanci na gangan jikin shi zaka ga yana nan akan samu haka amma galibi idan aka binne ɗan adam wata shida in aka zo wurin to sai dai abinda ba a rasa ba na kashi ya rududduke ya zama ƙasa don haka a takaice wannan hadisi yana nuna cewa gina kabari ma'ana haramu ne a gino shi a yi masa wata katanga ko a gina kubba haramu ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da haka sannan yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da haramcin haka shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda na cikin sunani Abi Dawud wato hadisi ne ingantacce ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taj'alu buyutakum qubura manzon Allah ya ce kar ku maida gidaddajinku makabarta ma'ana duk gidan da ba a sallah ta nafila a cikin shi daidai da kai yake da kabari haka gidan da ba a karanta suratul baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cewa daidai yake da kabari a riwayar da yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira sai ya ce fa inna ash-shaytana yafirru min al-baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara yace kar ku mai da gidaddajin ku makabarta yace domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara wannan hadisi mafhumi mukhalafa yana nuna makabarta ba wurin karanta alqur'ani bane to haka wannan riwaya yace la taj'alu buyutakum qubura kar ku mai da gidaddajin ku wato su zaman tu makabarta sai ya ce wala taj'alu qabri ida manzo Allah ya ce kar ku mai da kabari na ya zaman tu idi ma'ana ku ringa kai kawo sai ya ce wa sallu alayya manzo Allah ya ce ku yi mun salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntu salatun ku da kuke mun manzo Allah ya ce yana cin mun a duk inda kuke a fadin kasa in dai kun mun salati to Allah la isar mun da salatin da kuka kenan kar ku ringa kai kawo kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaje ka dawo manzo Allah ya ce a duk inda kuke ku yi mun salati manzo Allah ya ce domin salatin ku da kuke mun Allah yana isar mun shi a wata riwaya ta Aliyu dan Husayn shikan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara musu yadda yi wato ya ga wani mutum shi wannan Aliyu ibn al-Husayn shine Zainul Abidin ya ga wani mutum ya je ila furjatin inda kabrin nabi sallallahu alaihi wasallam yana zawwa wurin wata yar taga wadda take cikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga wannan wato yar taga wannan ma'ana wannan yar taga taga sai ya zo ya shiga wurin an gane ko furja ma'ana wata yar kafa ce a wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum lokaci zuwa lokaci sai ya zo ya shiga wannan wato yar kabar sai ya ta addu'a ya ta addu'a fa kala sai ya ce masa ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tattakhidhu qabri idan wa la buyutakum qubura fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum yace ku saurara ina ba ku labari labarin da naji daga mahaifina wane ne mahaifinsa shine al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib shi kuma mahaifin nawa al-Husayn an jaddi ya ji hadisin daga kakana shine Ali ibn Abi Talib shi kuma kakan nawa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace la tattakhizu qabri idan kar ku mai da kabari na ya zama tudi idan aka ce idi duk abinda ake kai kawo aka saba lokaci zuwa lokaci in kamar da cewa duk kwana uku sai ka je kabarin ko duk sati sai ka je ko duk wata sai ka je ko duk shekara sai ka je to ka mai da kabarin ya zama idi an gane ko domin in aka ce idi min ada yahudi ne duk abinda ke kwankomawa ke maimaituwa shine ake kira da idi manzon Allah yace la tattakhizu qabri idan kar ku mai da kabari na ya zama idi kaje ka dawo kaje ka dawo kaje ka dawo ka dan wani lokaci kana zuwa kana zawa ko da a shekara so dai kake zuwa to ka mai da shi ya zama idi kaje duk shekara sai ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka mai da shi ya zama idi manzon Allah yace la tattakhizu qabri idan kar ku mai da kabari na ya zama idi sai yace wala buyutakum qubura kuma kar ku mai da dakunan ku su zama to kabura ma'ana gurin da sallah ta lafila a cikin su sai yace fa inna taslimakum lalle sallamarku gaisuwar da zaku mun da salatin da zaku mun yabluguni aina ma kuntum duk inda kuke a duran kasar nan wato na cin mun Allah yana isar mun da gaisuwa da sallama da kuka gaisuwa da salati idan kuka mun Allah yana isar mun wannan zaka gane jahilci da tsabar wauta na wanda in ya ga wanda zai tafi haji sai ya ce wai in ka je ka gaida mu manzon Allah haka zaka ji wai sako ne ko mutum zai baka wai in ka je ka gaida mu manzon Allah ka ce wani yana gaida shi bayan gaya manzon Allah ya faɗa duk inda kake kai mai salati da sallama Allah yana isar masa duk wanda ya masa salati da sallama duk inda yake a duran kasar nan Allah sai ya isar ma manzon sa ya bashi labarin wani dan wani ya masa salati da sallama to kai da kake da hanya kai tsaye ba maganar sai ka biyo ta kan wani har ka ringa ba da wani sakon gaisuwa to a takaice wannan yana nuna shi ma mai da kabari idi mutum ya ringa kai kawo wannan sunna ce ta Yahudawa da ƴan mushin baya halatta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya mana hani game da haka haka hadisi wanda Suhail ibn Abi Salih ke faɗa cewa ra'ani al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib inda al-Qabri wato Hasan dan Hasan dan Ali kenan wani jika ne na Aliyu dan Abi Talib mai suna Hasan an gane ko al-Hasan ibn al-Hasan shi sunan shi Hasan sunan mahaifin shi Hasan kenan jikan Aliyu dan Abi Talib ne wato Suhail yake ibn Abi Salih yake cewa Hasan dan Ali dan Abi Talib ya ganni a wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi tsiye fanadani sai ya kirawo ni wa huwa fi baiti Fatima radiyallahu anha ya ta'asha a lokacin nan yana cikin gidan Fatima Allah ya kara mata yadda yana cin abincin dare da ya ganna a gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo ni ya ce halumma ila al-asha ya ce zo mu ci abinci Suhail ya ce nazo wa qultu la uridu nace a bismillah ni bana shawara abinci yanzu ma'ana bana bukatar abinci fa kada sai yace da ni ma ni ra'aituka inda kabu yace me ya faru yace na ganka a gidan kabari a sai mine ne kake fa kultu sai nace masa sallamtu ala annabi sallallahu alaihi wasallam naje ne kawai takalasu domin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama fa kada sai yace da ni idza dakhalta almasjid fa sallim in zaka shiga masallaci kai sallama an gane ku in zaka shiga masallaci kai sallama tunda ayan sunnanta mana addu'a ta shiga masallaci irin su bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah yace in zaka shiga masallaci kai sallama kuma kana sannan sai yace da ni inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yana cewa la tattakizu kabri idan kar ku mai da kabari na ya zama idi ma'ana ku dinga kai kawo ka zo kai sallama ka komo hannu kai ka dawo kai manzon Allah yace kar ku mai da kabari na ya zama idi sai yace wala tattakizu buyutakum maqabira kuma kar ku mai da gidaddajin ku su zama makabarta sai yace wasallu alayya ku yi min salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum yace domin salatin ku na cin mun duk inda ku kasance duk inda kuke in dai kun mun salati to wannan salati zai iso zuwa gare ku sai yace la anna Allahu al-yahuda wan nasara yace Allah ya tsine ma yahudawa da yan mushan ittakhadhu quburahum qubura anbiya'ihim masajida domin sun mai da kaburran annabawan su masallatai al-hasan sai yace masa ma antum wa man bil andalus illa sawa yace ku waɗanda kuke birnin Madina da waɗanda suke kasar Andalus yace dukkan ku ɗaya ne babu bambanci Andalus ita ce Spain a yau yace da ku ɗan Madina da waɗanda kuke Andalus kaga tafiya ce mai nisa yace duk ɗaya ne babu bambanci da wanda yake Andalus in yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati da sallama da wanda yake birnin Madina yi masa sallama yi masa salati da sallama duk ɗaya ne yanda Allah ya jiyar da manzansa salati da sallamar wanda ke Madina haka wanda ke Andalus Allah ya isar masa kenan ba kai ka zo kabarin ba kai sallama in zaka shiga masallaci kai sallama amma ka zo kabarin ka ce kai sallama yace a yace da kai da wanda yake Andalus duka matsayin ku ne ba ku da bambanci haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya rawaito hadisi a cikin littafinsa Al-Muwatta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad yace ya Allah kada ka mai da kabari na wato ya zaman tugunki ana bauta masa Manzon Allah yayi wannan addu'a yace ya Allah kada ka mai da kabari na ya zaman tugunki ana bauta masa sai yace ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida fushin Allah ya tsananta akan jama'ar da suka mai da kaburran annabawan su masallatai babu wanda Allah yake fusace da su sama da wanda suka mai da kaburran annabawan su masallatai to dan haka a takaice waɗannan hadisai suna tabbatar mana haramcin a mai da kabari wato masallaci kenan a gina masallaci akan kabari ko a zo gindin kabari a yi sallah ko kuma a kawo kabari abin ne a cikin masallaci gaba ɗayan wannan sunna ce ta Yahudawa to shine kenan anan malam yace mana wa yake cewa kam hazzaral muhtar yace su da yawa yace al muhtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da al'ummarsa an ba wato game da wannan wala an kuma ya la'anci fa'ilahu wanda ya aikata haka kamar rawa ahlus sunan kamar yanda ma'abuta wato sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan malaman da suke da littattafan da ake kiransu da as-sunan wato sun rawaito hadisai waɗanda suke tabbatar da haramcin haka to masu nuna cewa wato ana iya binne kabari a cikin masallaci su suna rabawa da cewa to ai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai a cikin masallaci yake to a magana ko wanda take tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin ne shi ba a cikin masallaci an binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a dakin Aisha inda Allah ya karbi rayuwarsa, kamar yanda hadisi ne ingantacce. Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito daga mahaifinta Abubakar Allah ya kara masa yadda. Lokacin da Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabbai sun yi shawara ina ya kamata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani daga cikinsu sai ya ba da shawarar cewa na dafanuhu haythu kana yusalli fi maqami, mu je mihrabarsa inda yake tsayawa yake sallar mihrabi, a nan mu binne shi. Abubakar ya ce ma'adallahi an naj'alahu wasalan yubar, ya ce Allah ya tsare mu ya zama mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gunki a ringa bauta masa, mai da shi gunki a ringa bauta masa. Kaga addu'ar sa ne na cewa ya Allah kada ka mai da kabari na ya zama to gunki ana bauta masa, kamar yanda hadisi yake cikin al-Muwatta. To da mai bada shawara ya bada shawara cewa a zo inda yake tsayuwa wurin shi na liman inda yake sallah ayi rami a binne shi. Abubakar ya ce ma'adallahi, ya ce Allah ya tsare mu an naj'alahu wasalan yubar, da zamu mai da manzon Allah ya zama to gunki ana bauta masa, saboda in an binne shi a nan zai biyo baya gaba za a sanya shi ana sallah. Wasu daga cikin sahabbai sai suka ce na dafanuhu fil baqi haythu dufina ikhwanuhu min al muhajirin, suka ce mu kai shi can makabarta ta baqi'a mu binne shi inda aka binne ɗan uwan shi daga cikin muhajiru, mu kai shi can mu binne. Abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce ina ya ce muna kyamar mu fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa makabarta ta baqi'a. Me yasa? Saboda in muka fitar da shi muka kai shi makabarta ta baqi'a, to mun tuzartar da haƙƙin ubangijin wanda yake kansa. Me yasa? Saboda kasancewar in mun fitar da shi wasu za su je su mai da kabarin nashi gunki su ringa bauta masa. Idan muka yi haka haƙƙin wa muka tuzartar? Haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ko muka tuzartar da haƙƙin ubangiji mun tuzartar da haƙƙin manzon shi. Dan haka yace a ku dai sake wata shawara ba wannan ba. A lokacin nan sai suka ce to kai ya Abubakar me kake gani, yaya ya kamata mu yi? A lokacin nan Abubakar sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa ma qabada Allahu nabiyyan qabdu illa dufina haythu qubida ruhu, wato Allah bai taba karbar rayuwar wani annabi da dai face sai a inda Allah yake so a binne shi, nan ne Allah yake karbar rayuwarsa. A lokacin nan sahabbai suka karbi wannan hadisi da Abubakar Allah ya kara masa yadda ya faɗa musu, take yanke Aliyu dan Abi Talib da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da Al-Fadl ibn Al-Abbas da sauran iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa da shi suka ɗauki gawar daga inda Allah ya karɓi rayuwar shi a nan ɗakin Aisha, suka maida ta gefe, sannan aka fara tuna rami a wannan muhallin. Kaga kenan, ai ba a cikin masallaci aka binne shi, a ɗakin Aisha aka binne shi, kuma ɗakin nan gefe yake, ba a cikin masallaci ba yake. An fada da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a zamanin Umar, sannan faɗaɗawa ta biyu a zamanin Usman Allah ya kara masa yadda, aka ɗan faɗaɗa shi ta ɓangaren alƙibla. To faɗaɗawar da aka ma masallacin shi ne ya shigar da ɗakin a cikin masallaci, amma kabarin ba a cikin masallaci ba yake. Don haka kuma na daga cikin addu'ar da Allah ya karɓi addu'ar manzonsa na cewa kada Allah ya mai da kabarinsa ya zama gunki ana bauta masa. Wani daga cikin sarakunan da suka riki wannan ƙasa sai ya zo kabarin, aka masa wata irin katanga, aka yi ta gicce, shi ne ma'ana triangle, yanda duk jarabar mutum da musibar shi ba yanda za a yi ya fuskanci wannan kabari ya sanya shi gaba ya salla. In kuka ce sai ka yi saitin shi, to ka ba alƙibla baya. Aka yi wasu katangu waɗanda suke sun karkata, ba yanda za a yi ka sa kabarin gaba kai sallah. to amma duk da wannan yau in kaje sai kaga wasu kwamar da suke kawai su sanya wannan kabari gaba suke sai sun yi sallah suna shafar katangar suna lasar da to dan haka wannan duka al'amura ne waɗanda suke ba kowa ke yin su ba illa wanda yake famar wato rayi sunna ta Yahudawa shine anan malam yace bal kadina ha anirtifai anir yake cewa bal kadina ha yace barbe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani anirtifai kabri wato game da daukaka kabari ma'ana ya wuce dani daya wa an yuzada fihi fawqa shibri yace adada kabarin a wajen tsawaitawa ya wuce dani daya haramun ne baya halatta dalilin da ke tabbatar da haramcin haka shine hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda wato hadisin da yake tabbatar da haka shine hadisin wato Fadala ibn Ubayd wato Fadala ibn wannan Sumama ibn Shufai yake cewa mun kasance tare da Fadala ibn Ubayd Allah ya kara masa yadda a kasar Rum a lokacin nan sai wani wanda daga cikin abokanmu da muke tare da su Allah ya masa rasuwa da aka zo jana'izarsa Fadala ibn Ubayd Allah ya kara masa yadda sai ya yi umarnin cewa kabarin a daidaita shi kar ya wuce dani daya sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amuru bi taswiyatiha yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umarni game da daidaita kabura kar a daga kabari ya wuce dani haka wato abul shine anan kenan malam yace bal kadina ha anirtifail kabri yace bari dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da wato daga kabari ya ce wa an yuza da fihi a daɗa shi a wajen tsawo foka shibri sama da ɗani ɗaya manzon Allah ya yi hani kuma akwai hadisi ingantacce sahabin da yake cewa wanda ke faɗa cewa na shiga ɗakin Aisha inda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon kabarin shi bai wuce ɗani ɗaya ba kasai idan ka daga gaba sama bai wuce ɗani ɗaya ba shi ne sai malam ya ce wa kullu kabrin mushrifin dukkan wani kabari wanda ya ɗaukaka ya kere sauran kabura aka tila masa ƙasa ko aka gina wato wasu birgina ko aka zo aka gina ɗaki a kan shi aka yi kubba ya ce ba kada amar manzon Allah ya yi umarni bi an yi sawwa wato a daidaita shi da sauran kabura duk wani kabari wanda aka tila masa ƙasa ya wuce sauran kabura ya wuce ɗani ɗaya to manzon Allah ya yi umarnin cewa a yi masa dibir ya zama daidai da sauran kabura ko kuma bi an yi sawwa wasu malamai suka ce a shafe shi a baje ƙasar ya zama ya rabu da ƙasa gaba ɗaya shi a baje shi don uquba akan wannan abu da aka yi to shi ne dai ma'ana ta biyu ta farko kenan ita ce tafi daidai na'am bi an yi sawwa wato a daidaita shi da sauran kabura ita kanta da aka ce a ɗan daga kabari a ɗan masa tuzumi ne don a gane cewa kabari ne don kada a ringa taka wurin a wulakanta shi shi ne fa abin da ya sa in an binne mace akan ɗan daga ƙasa alama ce a gane cewa kabari ne don kar ka zo ka taka ko ka zauna a kan shi ko ka sa shi gaba ka yi sallah shi ya sa aka ce a ɗan tuna ƙasa amma in ba don haka ba babu wani bambanci game da baje ƙasar to shi ne ya ce bi an yi sawwa a daidaita shi da sauran kabura kenan shi ma kar ya wuce ɗani ɗaya kenan duk kabarin da aka gino shi ko aka tila masa ƙasa ko aka gina wata kubba to a sanya diga a rushe wannan kubba a daidaita shi da sauran kabura ya ce haka za su har kabar haka wato hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne hadisin Abul Hayyaj al-Asadi Allah ya ji kansa yake cewa qala li ali ibn abi talib Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace da ni ala aba'asuka ala ma ba'athani alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace zan aika ka kai mun wani aiki irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da nayi masa yace Allah ta da'a timsalan illa qamasta yace kada ka bar wani hutun wani gunki yace sai ka shafe shi idan aka ce timsal muburat ne na tamasil gumaka da ake kamar misali wanda za a yi gunki a zo a rayi shi a sassaka shi na dutse ko wata laka da sauransu ko na itace irin yadda za ka ga a cikin ƙasashe a irin magama kamar irin su rambuwan da sauransu an yi irin waɗannan gumaka an yi su wanzan Allah ya aika shi ya ce masa duk irin waɗannan gumaka kada ka bar su, wato sai ka rusa su. Ya ce wala kabran mushrifan, wanzan Allah ya ce ma Ali ya ce kada ka bar wani kabari wanda ya ɗaukaka ya kere sauran kabura, illa sawaitahu, sai ka daidaita shi da sauran kabura. Duk kabarin da ya wuce ɗani ɗaya ka baje ƙasar ka maida shi da sauran kabura. Haka manzon Allah ya aika Adiyu dan Abi Talib ya cika masa wannan aiki. Haka shi ma Adi ya aika Abu al-Hayyaj al-Asadi ya ce duk wani gunki in ka gani ka rusa shi, duk wani kabari da ka gani ya kere sauran kabura daidaita shi da sauran kabura kar ya wuce ɗani ɗaya. Shi ne yake cewa dukkan wani kabari wanda yake ya ɗaukaka ya kere sauran kabura, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kada amara bi ayyu sawwa, yayi umarnin cewa a daidaita shi da sauran kabura. Haka za su halkaba malam ya ce haka, wato hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice dai a darasi ne yau kenan mun ga bayani game da cewa baya halatta gina masallaci akan kabari, ko a kawo kabari abin ne a cikin masallaci, ko mutum ya zo gindin kabari ya yi sallah. Kuma baya halatta wato a kunna fitila a cikin makabarta, kunna fitila a cikin makabarta haramun ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi la'anta akan haka. Sannan kuma wannan yana nuna mana kabari iya tsawon shi kar ya wuce ɗani ɗaya, duk kabarin da ya wuce ɗani ɗaya to wannan manzon Allah ya yi umarnin cewa a rusa shi, ma'ana a daidaita shi da sauran kabura, domin yin haka sunna ce ta Yahudawa da ƴan Musha. Ma'ana kenan ya wuce ɗani ɗaya, duka wannan bai dace ba da shari'a. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu.